like a river does. Baby, don't rush. Like a river does. Baby, flow with joy. Like a river does. Baby, make a wish. Don't you worry about a thing. I'll be close to you forever. Like a singing bird. Baby, fly high, high. Like a singing bird. Baby, don't feel blue. Like a singing bird. Baby, live your dream. Don't you worry about a thing. I'll be close to you forever.
Da 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 da